mai sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 17 karkashin jagorancin mai shari'a Hafsat Yahaya inda aka fara sauraron sheda a daidai wannan lokaci a wata shari'a wadda gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da wasu matasa su hudu waɗanda suka haɗar da Al-Amin Muhammad Bello mazaunin wato unguwar Tudun Nufawa da kuma Yusuf Lawan shi ma mazaunin Tudun Nufawa sai kuma Abubakar Al-Hassan mazaunin Sabuwar Gandu da kuma Yahaya Salisu Adamu wanda shi ma mazaunin unguwar Sabuwar Gandu ne. Kunshin tuhumar da ake yi wa waɗannan matasa ya bayyana cewar ana zargin su da laifin hada baki da kutse da kuma yunkurin kisan kai. Wato laifukan da suka saba da sashi na 211, 221, 222 a cikin baka ba cikin baka. Kunshin tuhumar ya bayyana cewar waɗannan matasa sun hada baki sun kutsa cikin wani gida wato mallakar Abba Adamu gurin gawa a unguwar Medile inda aka yi zargin cewar sun shiga gidan kuma sun yi fashi da makami na wata mota mai kimar naira miliyan 2,500 da kuma wayar salula. Motar mallakar wato matar gidan mai suna Yusra Zakari daga ƙarshe kuma wato sun yanka ta ko kuma sun yanke ta a wuya lamarin da wato jini ya ta zuba sun dauka cewar ma sun kashe ta. Lokacin da aka karanta musu kunshin tuhumar sun musanta wannan zargi kuma a zaman da ake yi na yau ita kanta wannan mata da ake zargin cewar wato wannan matasa sun yi yunkurin kashe ta ta zo wannan kotu domin ta bada shaida. A daidai wannan lokaci ana daukar shaidar ita wato matar da ake zargin an yi yunkurin hallakawa. Da zarar kuma an fito daga kotun insha Allah rabbi zan sake dawowa domin tattaunawa da bangarorin shari'ar. Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai zamanta a unguwar Miller Road.